daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyar da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 24 ga watan Mayu shekarar 2019 kenan ga watan Ramadana. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan agogon Washington DC kuka lalubo a daidai wannan lokaci da farko ga kanin labaran duniya.
Prime Minister Burtaniya Theresa May ta ce za ta yi murabus daga matsayin Prime Minister kasar. Muƙaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya ƙaryata rahotannin da ke cewa ta yiwu a tura sojojin Amurka tsakanin 2,500 zuwa 10,000 gabas ta tsakiya. Sannan a Afghanistan wani bom ya tashi a wani masallacin Kabul yayin sallar Juma'a.
To Allah ya kyauta, kanin labaran duniyan kenan. A Najeriya za ku ji cewa ƙarshe babbar kotun kolin ƙasar ta yanke hukunci kan rikicin APC dangane da wanda ya kamata ya zama gwamna a jihar Zamfara.
Yadda wasu jama'ar jihar Zamfara suka ji kenan da labarin hukuncin babbar kotun kolin Najeriya akan zaben jihar na shekara ta 2019.
Idan aka biyo mu a cikin shirin za a ji ƙarin bayani a Jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin ƙasar sun ce sun gano wasu matsaloli da ke haifar da matsalar ƙarancin ruwa a birane da yankunan karkarar ƙasar.
Mun ga inda mata ke kwana bakin rijiya daga an yi sallar ƙarfe 8 da dare suna bakin rijiya suka kai aikin su da suna bakin da a samu sauran ruwa.
Muna tafa da shirin duniya Amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email, amma da farko bari Zahara Aminu Fage ta karanto mana labaran duniya.
Sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Prime Minister Burtaniya Theresa May ta ce za ta yi murabus daga matsayin Prime Minister kasar bayan da ta kasa shawo kan 'yan majalisar dokokin kasar har sau uku akan batun neman goyon bayan yarjejeniyar fita Burtaniya daga tarayyar Turai. Yanzu na gane cewa don ci gaban kasa akwai buƙatar wani sabon Prime Minister ya jagoranci wannan gwagwarmayar. A cewar me inda idanta cike da hawaye. A saboda haka a yau ina sanar da cewa zan yi murabus daga matsayin shugabar jam'iyyar Conservative and Unionist a ranar Juma'a 7 ga watan Yuni. Mako mai zuwa za a fara shirin zaben sabon shugaban jam'iyyar wanda zai zama sabon Prime Minister. A wata sanarwa da ta yi a wajen gidanta da ke Downing Street, me ta ce abin takaici ne matuƙa a gare ta saboda ta kasa iya cimma yarjejeniyar ɓallewar daga Turai. Murabus ɗin da me ta yi ya janyo gwagwarmaya ga wanda zai zama sabon Prime Minister Burtaniya yanzu, wanda kuma me ke fatan zai samu nasara inda ta gaza. Theresa May ta zama shugaba ta uku a jam'iyyarta ta masu ra'ayin 'yan mazan jiya da ta fuskanci rarrabuwar kai a jam'iyyar akan batun kasancewar Burtaniya cikin tarayyar Turai. Ita ma ta bi sahun Margaret Thatcher da David Cameron, kuma za ta ci gaba da zama a matsayin shugabar gwamnati a lokacin da shugaban Amurka Donald Trump zai kai ziyara Burtaniya wata mai zuwa. Muƙaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya ƙaryata rahotannin da ke cewa ta yiwu a tura sojojin Amurka tsakanin 2,500 zuwa 10,000 gabas ta tsakiya don tunkarar duk wata barazana da ta iya tasowa daga Iran. Muryar Amurka a baya ta ba da rahoton cewa Shanahan da babban jami'in rundunar sojan Amurka wato shugaban kwamitin manyan sojojin Amurka da ke ba da shawarwari akan tsaro Joseph Dunford zai gabatar wa shugaban ƙasa da shawarwari da dama a jiya Juma'a da mai da martani akan zaman fargaba da ke faruwa a gabas ta tsakiya. Ciki har da yiwuwar tura dubban sojojin Amurka zuwa yankin. Sanaham ya tabbatar wa 'yan jarida da hakan gabanin ganawar da zai yi da shugaban ƙasa a fadar White House. Yana mai cewa da ya yi tunanin ƙara tura sojojin Amurka zuwa yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis ne shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce shugaba Donald Trump yana so 'yan majalisa na bangaren 'yan jam'iyyar Democrat su tsige shi, amma har yanzu ba a fara daukan matakin yin hakan ba a hukumance. Ta kara da cewa akwai bincike da dama da majalisar wakilai da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat take gudanarwa, wanda mai yiwuwa su kai ga batun tsigewa, amma a halin da ake ciki a yanzu ba a kai ga wurin ba. Da yawa daga cikin 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisar ta wakilai mai kujeru 435 da wani dan jam'iyyar Republican daya sun yi kira da a fara bin matakin tsige shugaban. Amma kuma ko da majalisar ta wakilai ta tsige shugaba Trump, abu ne mai matukar wuya majalisar dattawa da ke da rinjayen 'yan Republican ta amince da tsige shi. Pelosi ta kara da cewa amma dai shi Trump so yake a tsige shi. Jami'ai a kasar Afghanistan sun ce wani bom ya tashi a wani masallacin Kabul da ke cike makil lokacin da ake sallar Juma'a, inda ya kashe wani babban malami mai goyon bayan muradun gwamnati da kuma wasu masu ibada da yawa. Ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar da mazauna babban birnin na Afghanistan sun bayyana cewa malamin da aka kashe wato Maulabi Samiullah Rehan yana cikin jagorancin sallar Juma'a bom din ya tashi. Harin ya jikkata akalla mutane 16 an kuma ba da rahoton cewa wasu daga cikin su na cikin mawuyacin hali. Nan take dai ba a sami wanda ya dauki alhakin kai harin ba, wanda jami'an kasar suka ce da alama harin ya auna Rehan ne. An ce malamin yana goyon bayan gwamnatin Afghanistan sosai da kuma jami'an tsaron kasar da ke fafatawa da 'yan kungiyar Taliban. A wani lamari na daban, wata fashewa a yankin yammacin Pakistan ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 2 tare da jikkata mutane fiye da 12. 'Yan sanda sun ce harin na yau Juma'a a unguwar Pashtunabad da ke Quetta ya lallata wani masallaci wanda mazauna garin suka taru don sallar Juma'a da kuma gine-ginen da ke kusa da shi. Quetta shine babban birnin London Balochistan da ke fama da tashe-tashen hankula.
Zahara Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko a Najeriya, babbar kotun kolin din kasar ta yi watsi da karar da aka shigar ta neman a soke hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yanke a baya na soke zaben fidda gwani da jam'iyyar APC ta yi a jihar Zamfara. A wani zama da ta yi a yau Juma'a, kotun kolin ta kuma soke duk kuri'un da jam'iyyar ta samu a zaɓukan da aka yi a matakin jiha da na 'yan majalisun jiha a babban zaben da ya gudana a baya. Ta kuma ba da umarnin ɗan takarar da ya zo na biyu a yawan kuri'u a zaben gwamnan jihar shine zai zama gwamna, wanda hakan ke nufin jam'iyyar PDP ce za ta karbi mulkin jihar ta Zamfara. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Murtala Faruk Sanyi na aiko mana daga Sokoto.
<tip->
yadda wasu jama'ar jihar Zamfara suka ji kenan da labarin hukuncin babbar kotun kolin Najeriya akan zaben jihar na shekara ta 2019 wasu da dama akasari magoya bayan yan takarar nan na APC da aka yi wa lakabi da GS da suka gabatar da karar da kuma na jam'iyyar PDP sun bayyana farin cikin su akan lamarin
sunana Shamsu Kasida na gode ma Allah subhanahu wataala wanda ya alƙawarin haramtawa kansa zalunci kuma ya haramtawa bayansa wanda ya yi hukunci yau sun ga yanda Allah yake shine malikan mulku magana wani ya bushe gaba yanzu ta kare wannan ya zama izna ga sauran yan siyasa
wallahi alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah Allah ya tabbatar da gaskiya akan ƙarya Allah mun gode ma Allah
sunana Aliyu Ibrahim tsafe local government to wannan hukunci da muka yanke aka yanke haka ya mu daidai saboda a tsaya a ce rikici wa'ansu su rasa rayukan su wa'ansu su rasa lafiyar su wanda hakan a canza ma gwamnati a ba wa'ansu jihar Zamfara saboda kana ganin su wa'anda ma ke shugabantar jihar Zamfara sun gagara shawo kan matsalar jihar Zamfara
to sai dai kuma da alama bangaren na jam'iyyar APC ya rungumi kaddara a ta bakin wani jigon jam'iyyar kuma na hannun daman gwamna mai barin gado Sani gwamna Mayanci
hukunci ya shafi jihar Zamfara gabaki daya abinda al'umma jihar Zamfara suka zaba kotu bata ba su ba kuma hukunci ne na Allah wannan matsayin mu na musulmi mun yarda da hukuncin da Allah ya yi Allah ya sani al'umma jihar Zamfara sun yi zaɓin mutanen da suke son su wakilce su amma bisa ga kaddarawa ta Ubangiji wannan hukunci ya zama haka haka Allah ya kaddarta ba wani abu da zamu yi saboda ita ce kotun ƙarshe
kotun kolin ta yanke hukuncin cewa jam'iyyar APC mai mulkin jihar bata gudanar da sahihin zaɓen fitar da gwani ba lamarin da ya sa bata cancanci zaɓukan da aka ayyana ta lashe ba a zaɓen da aka gudanar na shekara ta 2019 Siraju Garba yana daga cikin lauyoyin jam'iyyar APC da suka halarci zaman yanke hukuncin kotun a Abuja
matsayin da ta yi apil ne guda biyu daya wanda wajen jam'iyyar APC ta kasa ta shigar daya kuma wanda bangaren gwamnatin jihar Zamfara ta shigar to a cikin apil na farko wanda wajen jam'iyyar APC ta kasa ta shigar kotun ta ce ta sallami wannan apil kuma ta aminta da cewa ba zaben share fage a jihar Zamfara kuma ta yi umarni da a ba waɗanda ake kara kun sai an sa apil kuɗi na naira miliyan 10 shi kuma apil na biyu ta ce ta aminta da abinda kotun sakwarta ya yi lalle ba zaben share fage a jihar Zamfara
tuni da kotun ta bada umarni rantsar da yan takarar jam'iyyar da ta zo na biyu a yawan ƙuri'u a zaben da ya gabata kwanaki biyar kacal kafin ranar 29 ga watan Mayu Murtala Faruk Sanyin na Murya Amurka a Sokoto Nigeria
kuma Allah a gaida Murtala muna kuma da hira da muka yi da dan takar jam'iyyar PDP a zaben da Zamfara wato Bello Matawalle wanda shine yazo na biyu a yawan ƙuri'u kuma zababban gwamnatin jihar ta Zamfara
to alhamdulillah kotu ta yi mana adalci kuma ta yi mana Najeriya adalci kuma ta yi mana Zamfara adalci domin
to sai a tare mu a shirin mu na dare wato karfe 9:30 kenan domin jin cikakken hirar to a Najeriya ila yau kamutum 6 da majalisar dattawa ta nada a karkashin jagorancin Sanata Kabir Ibrahim Gaya domin gano irin abubuwan da suke wakana a filayen jiragen saman kasar musamman ma na Aminu Kano kan safarar kwayoyi ya samu bayanai daga shugaban hukumar da ke yaki da sha da fatocin miyagun kwayoyi ta NDLEA wato Alhaji Mustapha Abdullah cewa na'urar hukumar mai tantance miyagun kwayoyi ta dade da lalacewa sannan kuma ba su da kannuka da aka horar domin gano miyagun kwayoyin a wannan hirar da suka yi da wakilin mu Madina Dauda Sanata Gaya ya fara bayani ne kan yadda suka ji da wannan bayani da suka samu
ko me yadda da cewa kowanne hukumar gwamnati za ta sakace da aikin da aka bata ba misali kace NDLEA wasu kula da safarar kwaya wanda suke hanawa ko suna da kayan aiki ko ba su da kayan aiki suna da ma'aikata a wurin wajibi ne su tara abin nan kada ya faru so da haka zancen ba su da kayan aiki ko su kaza kullun dan Najeriya kawai kace musu an yi kaza an yi laifi sai ce ai ba da kayan aiki ko da ma'aikata wato wannan ba dalili bane me yasa kike karɓar albashi ana ba ku albashi kuna dauka kuma kun kai ku 80 misali a wannan ko 30 a wannan wuri dan me ba ku aikin ku ba ku tsara aikin ku abin da ya samu mun yi wannan akai mun kuma ga musu ya aka bari har kwaya suka fita sai bayan an fita kuma ake binkisan aidas kwane kenda a ce kawo masu fita sahara muka ce kuma su kansu kwastar su ma tsarin su ne su duba amma bayan da muka ji suna suke sa a kurare da su kansu ma ba bari su shiga
ina filin jirgin sama
a filin duba misali daga akwatin hakin duba akwatin misali ko kuma duba scanner din da take duba kaya an ce wadansu bai kamata su bar sauransu mun ce duk wani security agent da ana ta surutun cewa an sa security agent sun yi wa masu bincike to amma wanda suke muhimmanci ya kamata a ci an bar su aure so mun ci a duba wannan tsarin takarda da aka rubuta daga ofishin hukuma a gyara wannan wanda da ya kamata a shigo wajen duba wannan abubuwan a sasu
to akwai waɗannan ma'aikata da ke aiki a filin jirgin sama wanda aka kama su da laifin cusawa mutane kwayoyi waɗannan kuma wani mataki za ku dauka akan su
hanyar da laifin wanda suka riga dauka din kuma su ce akwai ma'aikata kamfanin Sako da Nako da suke su ne masu kula da motsa kayan nan to su ma mun ci a domin masu ba ma wai bincike a domin su waye ma masu kamfanin wannan kamfanin guda biyu kuma mutum ɗaya ne ke da su kuma mutane ɗaya suke da su a kirawo su su ma mu ji me yasa suke bari haka kuma suna daukar ma'aikata wato babu control a dauka a saki a kora a dauka a kora to mun yau za su dauka ma'aikata ana sakin su ba a bar su sun dade wuri ba sun saba to za su samu matsala kuma wannan kamfanin shi ma mun ce za mu kirawo su mu tabbatar sun je sun gyara wannan abubuwan
Sanata Kabiru Ibrahim Gaye kenan shugaban wani kwamiti a ƙarƙashin Majalisar Dattawan Najeriya. To a jamhuriyar Nijar kuwa cinkoson jama'a a manyan birane wanda ya samo asali daga karuwar yawan al'ummar kasar ya haddasa karancin ruwan sha a cewar hukumomin. Lamarin da ya sa gwamnatin ta Nijar ta ce ta so ma ɗaukar matakai domin magance wannan matsala. Ga su Lemu Muni Barma da ƙarin bayani daga Yemi.
Matsalar ruwan sha a jamhuriyar Nijar wani abu ne da ke ƙara ta'azzara a 'yan shekarun nan a birane da karkara duk da irin matakan da hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke ɗauka lamarin da masana ke dangantawa da ƙaruwar yawan al'umma a wani lokacin da ake fama da matsalar wutar lantarki Habu Kure Shaku shine daraktan ma'aikatar kula da albarkatun ruwa a matakin birane
abinda mutane ya kamata su gane sai ku biranen mu na yau ba wani jiya bane haka karuwar jama'a a cikin birane in ka dauki birnin Yamai yau ta kunshi kimanin mutum miliyan 2 hadda ma ya da haka nan mutatan ne ruwa da an kai in ka dauki huskar Yamai an yi su dan su ba mutum miliyan da guda da rabi zuwa miliyan 2 to in an ka samu fiye da haka nan ai dole a san matsala na uku matatannin ruwan da kuke gani sai da wutar lantarki suke aiki in ka diba yau a fadin birnin Yamai in ana son a wadatar da mutane da ruwan sha ruwa potable sai an ce an samu kimanin meter cube 180,000 wace sahiya matatan ruwan nan duk in an gama su abinda muke iya samu ana pompe 140,000
rashin tattali da nuna halin ko in kula na daga cikin matsalolin da aka gano cewa suna haddasa karancin ruwa a birane inji Usman Dambashi shugaban kungiyar Rijiya mai kare haƙƙin jama'a a fannin ruwa da tsafta
mun ga inda mata ke kwana bakin rijiya daga an yi sallar ƙarfe 8 da rabi suna bakin rijiya suka kai aikin su da sai suna bakin da a samu su gudanar ruwa idan mutane za su rika bannanar ruwa ana wanke motoci ana bata shakaru a garin gidan sojina duk inda kamfaniya take ta sojina ka take su ko pamfuna a kuma fanda sai shekara 40 shekara 20 na zubar ruwa ka ji ba gani ofishi na gwamnati iri-iri wani university ne wani likita duk inda dai gwamnati nake biyan kuɗin ruwa to ka take su ko bannar ruwan da ake makawa
ministan albarkatun ruwa Professor Isu Katambe ya bayyana cewa tuni gwamnati ta fara hangen bullo da matakan da za su bada damar sassauta walhalin jama'a a fannin ruwan sha
akwai izin da zamu buɗa nan da ƴan watanni kaɗan da wannan izin din zamu iya tace a meter cube 140,000 kuma bayan wannan akwai wata wadda mun kawara ita ma cikin wannan shekara ta 2020 za ta ƙarya wadda ka iya tace a meter 15,000 da yarda Allah nan da wata 6-7 ba za a samu matsala ba
samar da tsarin musamman game da farashin ruwan sha tsakanin attajirai ko manyan ma'aikata da masu karamin karfi na daga cikin hanyoyin da gwamnatin Nijar ke hange don karfafa matakan samar da wadatar ruwa abinda yasa a baya-bayan nan majalisar dokokin kasa amincewa shirin kafa hukumar zuba ido akan harkokin ruwan sha Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kuma da Allah a gaida Suleiman Muni Barma yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Kun masu ran shirin duniya Amurka na wannan mako a wannan karo tattaunawa ce shirin zai alaka akai inda na sami bakuncin wani abokin aiki na wato Yusuf Arande wanda zamu tattauna da shi dangane da wata ziyara da yake a yan kwanakin bayan nan zuwa wata jiha a nan Amurka mai dimbin tarihi wacce kuma take da wasu abubuwa na ban mamaki ku sa biyo ma cikin shirin domin ajiyar da wannan tattaunawa ta mu ta kaya Tourism sai in ce barka da dawowa mutan Alaska ka sha Alaska
gaskiya ne
wani abu da ya zama tufuce a kan wannan jiha shine yadda yanayi na ake yini mai tsayi kusan a ce ma ba a ganin dare kamar da farko dan fara ba mu tarihin ita wannan jiha ta Alaska muna
to a Mahmud kamar yanda ka sani ko kuma masu sauraro kila wasu daga ciki sun sani ko wasu ba su sani ba ita wannan jiha ta Alaska jiha ce wanda aka take a arewacin Amurka kusan ma mai sauraro da dama ko kuma in ce mutane idan za su duba ainihin shi taswirar duniya idan ka je kana duba inda kasar Amurka take ba za ka ga ita wannan jihar alaki a makale da da kasar Amurka ba kusan ma da dama za a iya cewa ma ba jiha ce wadda take a jikin Amurka ba tana can a sama saman Amurka sai ka je wajen gefen kasar Canada anan wannan jiha take kuma ita wannan jiha ta Alaska Haji Mahmud shine tana wadda kusanci da rana shi yasa kamar
yadda rana ke faduwa kenan
kwarai da gaske tunda in shi yasa kake ganin ake samun wannan rana mai tsawo a samu dare dan karami kusan a ce dare mai karanci
na gani
haka yake gaskiya to ita wannan jiha kusan in ce maka tana daga cikin jihohi a nan Amurka dake da abubuwa na ban sha'awa abubuwa da ba a samu su a ko ina sai a ita wannan jiha kaga kamar magana da muka yi na wannan a lokacin sama da ake kira a turanci tana da tsayin dare tsayin rana
lokacin bazara kenan
lokacin bazara to zaka ga a ce maka rana tana fitowa tun kusan daga karfe 3 na dare rana ke fitowa har inda aka ce maka karfe kuma 11 dare ko zuwa 12 ma sannan rana take faduwa kuma in ta fadi za ta dan yi awa 1 zuwa awa 2 da dan wani abu sannan kuma za ta saki zaka ga ta fara tasowa
watakila masu sauraron mu wasu sun kalli yadda ka wato wallafa a shafin mu na sada zumunta na Facebook gashi dai rana ce dai ko kuma ce rana ta fadi amma kuma gagari nan ya dan yi shashar haka kaman gari ya waya a haka a dole a ce ana tsake dare ne wannan
ai to abinda zai baka mamaki ma Haji Mahmud shine komi dare a kasar Amurka komi dare a wannan jiha ta Alaska da nake gaya maka ni dai na kwana na 5 a wannan jiha amma ina mai tabbatar maka da cewar ban ga daren da za a ce wai ka fito da daddare ne a ce maka tsakar dare ne wai a ce ba za ka ga abu ba hasali ma ina mai tabbatar maka Haji Mahmud komi dare idan allura ta fadi a kasa zaka ganta
wannan nufin cewa kenan ba dare ne yake yi duhu dukun da
ba shi ba
zaka ga akwai sauran haske to kaman Yusuf ya ake batun na san akwai ba za a rasa musulmai a wannan yanki ba kuma na san haka ma zan ta da wasu
sosai
kaman ya batun azumi ya suke auna fitowar alfijir da kuma lokacin da za a sha ruwa
to Haji Mahmud abu biyu ne ko in ce mutanen da na sama da yake nayi naje garuruwa guda biyu naje ainihin birnin babban birnin ita jihar ta Alaska wanda ake ce ma Anchorage sannan kuma naje wata karamar hukuma wanda ake ce ma Fairbanks to waɗannan gurare guda biyu da naje na hadu da musulmai inda kuma muka tattauna da su ya suke yin suke gudanar da azumin su to wasu daga ciki sun dauki wata fatawa ta wasu malamai na cewar suna iya su dinga umfani da gari mafi kusa da su wajen ainihin tabbatar da lokacin buɗe shan ruwa da kuma lokacin tada azumi
sahur haka
to wasu kuma suka ce a'a sun fi za su tafi da wannan fatawar da mafi akasarin malamai suka raja a kanta na cewar a bari sai rana ta fito sai alfijir ya keto a aja sahur sannan kuma idan rana ta sauka sannan a ainihin sharuwa to su waɗannan mutane da na sama kashi biyun kashi na farko su suna amfani da waccan mazhaban ne sosai suna amfani da lokacin kasar Saudi Arabia ba ma lokacin nan Amurka suke amfani da shi ba suka ce to idan Saudi Arabia tana fara sahur inta ana gama sahur a Saudi Arabia karfe 5 ne a sharuwa karfe 6 da rabi to su ma abin da za su yi kenan
amma su a lokacin akwai haske
ai rana tangaran nake ga maka ai a wannan lokacin ma babu yanda za a yi wai kace wai dare ne a karfe 6 rana tangaran zaka ganta haka lokacin sahur din ma rana tangaran
wai a haka tsakar dare ne
eh haka tsakar dare ne to su abin da suka yi amfani da shi kenan suna suna azumin su
kadan kenan daga cikin abin da muka tattauna da Yusuf Aliyu Harande akwai karin hira idan an biyo mamaku mai zuwa za a je insha Allah ga ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Suleiman Adamu Tandari Patiskum PRO da Ilya Usaini Usman Journalist Sadi Energy Tandari da Zubairu Lawan Musa Patiskum inda suka ce maraya baya shakkar mutuwar uwar wani don haka VOA Hausa ku ba mu dama kamar yadda kuka saba mu yi tsokaci akan gwamnatin jihar Yobe bisa namijin kokarin da suke yi mana na gyara mana babban asibitin mu na garin Patiskum gaskiya yabon gwani ya zama dole daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya ba mu shugabanni masu tausayin talakawansu ba wai kansu ba amin mun gode sashin Hausa na VOA sai kuma sako daga Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau su kuma suka ce VOA Hausa ku fada wa gwamnatin Najeriya cewa dan girman Allah da manzonsa ta sassauta mana da kuɗin kujerar aikin haji inda ba tana son talakawa su daina zuwa aikin haji bane sako mana ƙarshe kuma a yau ya fito ne daga Abbas mai trader bakin kasuwa a jihar Bauchi Nigeria shi kuma yace yin murabus din Zainab Adamu Balkaciwa daga aikin ta na shugaban kotu bayan da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya zarge ta akan ba lalle bane ta yi adalci a shari'an da take yi hakan yayi daidai
Kage da diza kare da ra'ayoyin masu sauraro albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan nasiha
A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa assalamu alaikum wa rahmatullahi muna nasiha ne ma ƴan uwa musulmi mu kare zagewa da dagewa wajen taimaka ma ƴan uwa musulmai ƴan uwa akan abin da ya shafi ciyarwa a wannan wata mai alfarma shine yin yawan sadakoti kuma sa koma dace mu samu takawa da Allah ta'ala Allah sun tattauna ko kuma samu takawa daga cikin asbabun samun asbab wato sabubba na samun takawon shine yawan yin sadaka wato a lokacin mun huda baki to a dinga yawan taimakawa mun dinga lura da wanda suke cikin matsi ko suke cikin wani yanayi muna taimaka da sadakokin da Allah ta'ala ya hore mana wato aka ce sadaka ba sai kake tananka ya baka cewa sai ka zama mai kudi ne a in kana da naira 100 a jiwonka wani ila bai da ko naira 10 samu dan abin da ka samu ko naira 20 ka bashi wanda yake ne da naira 1000 ila wani bai da ko naira 50 da zai sharuwa ko ya buda baki samu ko da naira 100 da shi abin da Allah ta'ala ya hore ma ka bashi Allah ta'ala ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to Allah ya sa mu dace yanzu sai labarai a takeice
Ministan Burtaniya Theresa May ta ce za ta yi murabus daga matsayin Prime Minister kasar bayan da ta kasa shawo kan ƴan majalisar dokokin kasar har sau uku akan batun neman goyon bayan yarjejeniyar fidda Burtaniya daga tarayyar Turai. Muƙaddashin sakataren tsaron Amurka Patrick Shanahan ya ƙaryata rahotannin da ke cewa ta yiwu a tura sojojin Amurka tsakanin 5,000 zuwa 10,000 gabas ta tsakiya don tunkarar wata barazana da ka iya tasowa daga Iran. A jiya Alhamis, shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce shugaba Trump yana son 'yan majalisa su yi matsige shi.
To masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan lafiya mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kina gungana, zamu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kada ku manta za ku iya zuwa shafukan mu na internet a kodin shi kuke so domin jin wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai da rahotannin cikin hotuna da bidiyo. Yanzu amana da ita Zahara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da wannan shiri, sai injiniyan mu Tadi da kuma wato injiniya kenan Tiyanwa Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen wasu na Amurka birnin Washington DC. Kada ku yi nisa ga shirin yau da gobe.